demokradiya a yau. Cikin shirin hadiman shugaba Buhari suna masa adalci kuwa, abinda za mu duba kenan cikin shirin a yau. Jama'a masu sauraro, assalamu alaikum, da fatan an waye gari lafiya. Wannan shirin da za mu gabatar muku mun kawo muku shi a makon farko na watan Nuwamban bara, saboda yadda ake yi wa wannan gwamnati kallon ita ce ta adalci a Najeriya, mun ɗauka ba mun gabatar da shirin gwamnati za ta fito ta ƙaryata ikirarin Hajiya Danna Muhammad, ko ta bada ta taba hasin abin da ya kai ga korar ma'aikaciyar da ta bankaɗo rashin gaskiya, ko maimakon a yaba mata sai aka kore ta daga bakin aikinta. Muna da labarin cewa Hajiya Danna Muhammad ta bayyana a gaban wani kwamitin majalisar dokokin tarayya. To, ko bayan haka Fadar Asorok ba ta ce komi ba kan wannan zargi. Ga abin da muka gabatar muku kusan watanni biyar da suka wuce.
Muna kiran baba da babban murya. Yawa Allah ya yi matalakawa. A sauke mana abakiyari. A sauke mana
abakiyari.
A sauke mana
abakiyari.
Rahoton da za mu kawo muku a yau kai tsaye ba shi da nasaba da wannan zanga-zanga da kuka ji, amma yana da nasaba da mutumin da masu zanga-zangar suke kiran da shugaba Muhammadu Buhari ya kora daga bakin aiki. Rahoton yana zargin cewa Malam Abba Kiyari shi ne kanwa uwar gami na korar Hajiya Maryam Danna Muhammad, odita a kamfani inganta hanyoyin samar da wutar lantarki da ake kira Niger Delta Power Holdings. Wata kungiya mai kirarin kare haƙƙin bil'adama da kare demokradiya da ake kira CAPS ita ta wallafa makalar da ta kunshi wannan zargi. Laifinta kamar yadda Hajiya Maryam din da kanta ta tabbatar mana shine ta bankaɗo rashin gaskiya kan wasu ma'aikata a kamfanin waɗanda ake zargin aminan Abba Kiyari ne. Hasalima, yar Abba Kiyarin kamar yadda makalar ta nuna, tana aiki ƙarƙashin ɗaya daga cikin waɗanda suke da takardun bogi na bautar ƙasa, waɗanda kan haka tsohuwar gwamnatin shugaba Jonathan ta sallame su daga bakin aiki. Amma abin mamaki dan zargin ya tabbata a ce gwamnatin shugaba Muhammadu Buhari ne ta ɗaurewa ƙarya gindi. Makalar ta yi zargin cewa mataimakin shugaban ƙasa Farfesa Yemi Osibanjo, wadda shi ne shugaban kamfanin da shi da Atoni Janar na ƙasa duk sun ce a maida Hajiya Maryam bakin aikinta. Amma sai shiru kake ji. Mun tuntubi ofishin mataimakin shugaban ƙasa don jin martaninsa kan wannan zargi. Wani hadimin sai ya gaya mana cewa yanzu maganar tana ofishin shugaban ƙasa, saboda haka ba zai ce komi ba. Hassan Maina kaina ya tuntubi Garba Shehu, shi kuma ya ce ba shi da cikakkiyar masaniya kan wannan batu, amma a ba shi lokaci zai bincika. Amma ita Hajiya Maryam ta yi magana da Hassan Maina kaina, kuma ya fara ne da tambayar ta ko ta san dalilin da yasa aka kore ta daga bakin aiki.
Na je aiki, na dawo gida, sai aka ce mini, aka buga min waya, aka ce min wai an ce an fitar da mu daga aiki. Karfe 9 na sa NTA sai na ga an sa suna na ni an ce GM audit. To kuma GM audit and compliance da NDPAC ni ce. To ni na dauka ma kowa sai ne ko mu ce din saboda sauran su political appointees. Ni kuma an a career civil servant. So I thought it was even for any mistake ne. Aka sa suna a gurin. Sai na ce to bari Allah ya kai mu ran Monday in ji yan gani. To ran Monday da Allah ya kai mu Monday mu nemi SGF. Sai aka yi confirm wai SGF ya ta order ne daga abu. Hadda ne a ciki ko ma SGF ke nan.
Ba ma jiya misali an ce abin stinki kaman kin taso wasu manya wanda sun aikata ba daidai ba. Kuma ke kika ce lalle sai a zo an yi gaskiya tunda wannan gwamnatin canji ne, haka ne wannan magana?
Kwarai da gaske, gwamnatin canji ne, kuma ni I was very happy lokacin da naga baba ya hawo wannan gwamnati nake yanzu ne ma zan yi aiki. Ni lokacin da wancan gwamnati ma har ana ta cewa ma kila ma za a cire ni a aiki saboda yanda nake yin aiki na. So na dauka jinsan a ran da baba ne akan abin nan mu za mu yi aiki ma yanda ya kamata, amma sai kuma sai naga wannan abin ya zo ya sani ne.
Yawa, to Hajiya ta kamar me su waye suka aikata ba daidai ba, kuma ke miki kai akan wannan mutum misali?
Sai abin da ya faru shi ne da muke aiki, ka san mu auditors ne. So sai muke bincike, da muka yi bincike sai muka yi notice cewa a cikin ma'aikatar tamu akwai mutane da ba su da NYSC certificate kuma ba su da exemption. To kaga kuma a rule din Najeriya na gwamnati shi ne in ba ka da wayannan ne ka so su work in aikin gwamnati. To ni kuma being the head of that audit sai na rubuta a manager ne su kaga abin da fa muka yi notice to kaji abin da ya ja wannan abin tun 2012 2013 muke wannan report
to amma jiya
to wai na mutane da ke involved ake kira su ke kuma ake confirming cewa fa shi ake ce to shi resign to for ICE okay resign most of them 2014
amma jiya ke baka tunanin cewa waɗannan mutanen suna kusa da manyan mukarraban gwamnatin shugaban Muhammadu Buhari kuma za a Najeriya ana ganin musun yana kusa da shugaban kasa kamar baya doka baya yake a kansa
a to kuma an ce ana son gaskiya kuma ko ma fa ne ne an ce ta faɗi gaskiya
amma lokacin da kike yaka
kani na so ta ina aikin gaskiya ne I was just doing my job as an auditor anything you observe you need to say it out
kani ina nan one of zai biyo baya irin wannan
wallahi ni ban taba tunani ba amma kene ji cewa one of the mutane da aka ce su ta yi zai aka ce an dawo da shi an ba shi kuma promotion an so ta kashi an ba shi contract kawa a lokacin da ke inna lillahi wa inna ilaihi raji'un inna lillahi wa inna ilaihi raji'un wallahi sai da na faɗa amma duk da haka bai tunani cewa wani abu zai shafe ni ba
tunda ana ganin a wannan tun a lokacin gwamnatin Goodluck duk da ana ganin ba ta tsarki sosai duka sallamin tauraron wannan ba da kadan yanzu kuma gwamnatin da ake gani na canji kuma ta kara dawo da shi
ta dawo da shi haka ne
to ki rubuta
takardar ta dawo da shi ta baci kuma perfect power
yawa to da aka sallame ki ki rubuta takardar koke kuma mai faru da kai da ki rubuta takardar koke
eh da aka sallame ni na rubuta wasiƙa na farko ka rubuta na taimakon shugaban kasa ne tunda shi ne chairman din board din mu ne ke mishi kuka kan tuna ne aiki ni ban san dalili ba ni da farko ma na dauka kuma irin mistake ne akai sai ban ji an bani reply ba sai 17 days after ba an kore ni dan kawai na gani ne a NTA ba a ban takarda ba sai 17 days after sai aka turo min wasiƙa aka turo min wani yemele ne ya ban wasiƙa da na ga wasiƙa sai aka ce mini wai ba bane yake bar aiki sai so sai na rubuta letter wa na appeal ne sai to ko da abin da aka ce an tsire ni daga aiki sai aka ce to baba ya ce ai bincike baba ya bin aka bincike kuma aka ce ni ban yi kuma me ba a mai da ni bakin aiki na tun October 24 of last year 2016 to har yanzu ni dai ban yi kuma me ba
to kina ganin su wani ke zargi a bayan shugaban kasa da wannan munakisa
to ba zai iya ce ya ga waye ba tunda ka gani ba ni da asus je in gani ko wani abu ban san su waye ba
to har ya tunda yawa to tunda su shugaban kasa ce a mai da ke bakin aikin ki amma an kyame da ke me zaki ce kan wannan
to ni dai ka san ni musulma ce duk abin da ya same ka sai kai ta addu'a Allah ya sa muka canji Allah ya saka mu kuma kuna da rago insha Allah ko fitar da rai ba wata rana in Allah ya yarda zan koma bakin aiki na Allah yana tare da ni gaskiya
yawa to zakiya ta yi ma duk wannan badakalan da ake tayyo da kin da shi shugaban kasa Muhammadu Buhari bai sani ba yanzu mu kaddara yana jinki a wannan gidan rediyo namu na gidan rediyo muryar Amerika misali a shirye da sako ne tak da zaki ga masa me zaki ce masa
to ni abin da zan ce baba dai ka san baba dai da kowa yanda yazo dan saboda gaskiyan baba shi yasa muka zafe shi saboda gaskiyan babu kuma na kowa ne saboda haka kuma na san da zai yaje in je ya ji kuma ya san da wannan abu ba zai bari ba ni ko ina da marayu a gabana ba abin da nayi kuma aikin gaskiya ne kuma a zuwa a dan wani yana da ya san wani a gwamnati ya zo mu haka ina gani ba dai bane ba ba ya kamata ya taimaka ya duba ya bincika wannan abu ne
political independence is totally inadequate if it is not accompanied by stability and the economic security.
Yancin gudanar da harkokin siyasa san ba zai wadatar ba face an samu ruwa bayan kwanciyar hankali da tattalin arziki abun dogaro. Kuma hakan nan ba za a iya cimma muradun ba idan babu yancin ra'ayin kai na gaskiya da sakin mara da mutum zai iya ambata ra'ayinsa da samun abubuwan da mutum ke muradi ko sha'awa.
Masu haro da aka Allah ka mu ƙarshen shirin demokradiya a yau na makon nan sai kuma makon gaba da ikon Allah za mu sake dawowa da wani sabon shiri. Kamar na madadin Hassan Maina kaina da Hajiya Maryam Danna Muhammad da kuma Cibahiro Diodone da Solomon Abu waɗanda suka daidaita sautin shirin a nan ni sahabu Imam Aliyu zan dakata in sallama da ku mu zama lafiya.